أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى وديا دي قدر تامن حقوا أولا يمتين أصبر شاترا قوتنا ذو القعدة شكرا تدبو ليا دريبو داربئن دشدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم wanda ya dace wa 17 din watan 5 miladiya na 2025 darasi na 19 a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya wallafa al-hafiz ibn kathir wanda malam albani yayi aiki ga littafin muna cikin babi wanda yake magana ko fasali wanda yake magana akan kayfiyya ko yanayin da wahayi yake zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji a darasi da ya gabata cewa wahayi yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanayi daban-daban, a wani yanayi ne mai tsanani a gare shi, a daidai lokacin da kuma wani yanayin zaka samu cewa yanayi ne wanda yake sassauka a gare shi, sannan kuma wani lokaci mala'ikan zai zo ma a sifa ko a yanayi na dan adam. Duka wannan yana faruwa bangaren da ya shafi wahayi. Mun tsaya daidai safaha ta 108 inda malai ya kawo hadisin Aisha Allah ƙarin ra'a gare ta da take cewa lamma nazala al-hijab, lokacin da bayani ya sabka akan cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Da Allah sabkar da wannan bayani, kahin sabkar da bayanin ya ce wa anna saudata, cewa sauda ɗaya daga cikin matattakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kharajat ba'da zalika ilal manasi'i laylan, ta huta zuwa ga wani ɓangare na garin Madina wanda wurin ana kira shi da suna Manasi, wuri ne wanda yake kusa da makwantai na Baki'a, sannan kuma a wancan lokaci wuri ne waɗanda mutane suke zuwa domin biyan buƙatansu irin na ɗan adam, abinda ya shafi bayan gari. To ta huta wannan waje laylan, a cikin dare. Faƙala Umaru, sai Umar yake cewa qad arafnaki ya sauda, yace yake sauda, haƙiƙani mun gane ki. Kamar yadda zo a cikin Bukhari, hadisin yana nuna cewa sauda wata mata ce wadda Allah ya bata tsawo, da haka duk wanda ya santa daga ganinta a cikin duhu ma zai iya shaida wace ce. Shine Umar yake cewa qad arafnaki ya sauda. Faraja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai sauda ta komo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fasa'alathu, ta tambaye shi, wa huwa jalisun yata'asha, mazalla sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana cin abinci na dare, wal arqu fi yadihi, wani kaso na wani gaba na tsoka yana hannun shi, kenan kashi ne wanda yake tare da nama. Fa auha Allahu ilayhi, sai Allah yayi wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Thumma rafa'a anhu, kuma sannan wahayin ya dauke daga gare shi. Sai ta ce wal arqu fi yadihi ma wada'ahu, ta ce wannan kashin da ke hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hannun shi, bai ajje shi ba. Thumma rafa'a ra'sahu, sai daga kan shi, fa qala, sai yake cewa innahu qad azina lakunna an takhrujna li hajatikunna, cewa an muku izini ku huta domin biyan bukatan ku, amma kuma ga yanayi na abin da ya shahi sutura irin ta addini. To mahallu shahid a cikin wannan mali ce, fadalla hadha ala annahu lam yakunil wahyu yughayyib anhu ihsasahu bil kulliya, wannan ya mana nuni akan cewa wahayin da yake zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu lokuta bayya gayyaba yani bayya fakar da ihsas da jin shi da ganin shi da abin da misali ya san abin da yake yi yana a lokacin da wahayin yake zo mishi yace bi dalili annahu jalisun dalilin da yake nuni akan haka a cikin wannan hadisin na Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne sannan walam yasqutil arqu aidan min yadihi wannan abin da yake ci bai hadi daga hannun shi ba kene da cikin nutsuwar shi yasa abin da yake salawatullahi wa salamuhu daiman alaihi tsira da aminci na ubangiji su tabbata a gare shi har abadin abada mal yace wa rawa abu ya'la anil falatan ibn asim qala kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa unzila alaihi abu ya'la shine al falatan ibn asim dinda sun ce al ilyan wa sun ce al galban da sauransu kina ala ai dai shi wannan abu ya'la ibn asim al falatan yake cewa kunna mun kasance inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna zaune wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa unzila alaihi ana zamne kawai sai aka ga wahayi yana sabkar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kina ana mishi wahayi ya shiga cikin yanayin alaman wahayi yana zo mishi wa kana idza unzila alaihi ya kasance kuma daga cikin dabi'un da yake dabi'antuwa da shi a lokacin da ake yi mishi wahayi sallallahu alaihi wasallama dama basarahu idanun shi dama basaruhu wa ainahu maftuha da idanin shi da ganin shi yana zamantowa a kahe kenan yana tsayawa idanin shi a bude ma'anan dama basaruhu kenan ganin shi yana tsayawa haka a kahe sannan kuma wa ainahu maftuha idanin shi kuma a bude sallallahu alaihi wasallam kaga a can baya mun ga cewa akwai lokacin da an yazo rih idanin shi yake kenan ya danganta da yanayin da wahayi ya zo mishi wani lokaci ya zo mishi da tsanani wani lokaci kuma ya zo mishi a cikin hali wanda yake sassauka wa faraga sam'ahu wa qalbahu lima ya'tihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wahayi yake sabkar mishi yana bada jin shi da zuciyar shi lima ya'tihi game da abin da yake zo mishi min allahi azza wa jalla daga allah mai girma da buwaya kenan yana nutsuwa iyakan nutsuwa a lokacin da wahayi yake sabkar mishi zai bada kunnen shi sannan idanun shi suna bude sannan kuma zuciyar shi tana bibi abin da ake mishi wahayi lima ya'tihi min allah azza wa jal sai ce fa kunna na'rifu zalika minhu shi abu ya'la yake cewa mu sahabbai mun kasance muna gane haka daga yanayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wahayi yake sabkar mishi mal yace wa rawa ahmad wa abu na'im an asma binti yazid qalat inni la'akhidhatun bi zimamil adba'i naqata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id nazalat alaihi al ma'idata kullaha ita asma'u bintu yazid take cewa inni lalle ita tace la akhizatun tana rike bi zimami da linzamin al adba adba sunan taguwa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko al adba ko kuma al qaswa duka sunayenta ne tace na qata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama raquma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tana rike da linzamin nan iz nazalat alaihi almaida sai aka sabkar mishi da suratul maida kullaha gaba dayanta maida sabka dai tai sura gaba dai su kutum ta sabka sai ta ce wa kadat kuma ya yi qiris min thiqaliha saboda irin yaunin da wahayin idan ya zo da shi manzo Allah yake shiga yanayi na yauni yace wa kadat min thiqaliha tadqu kalimatu tadqu ma'anahu taksuru kenan saura diris wannan yaunannan da manzo Allah yayi a dalilin sabkan wahayi wannan abin ya karya adudan naqati qabrin ita wannan taguwa saboda an shiga cikin wani hali na yauni wanda duka yana maka nuni akan girman magana da take sabkowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqur'ani mai girma kenan aduda shine azira'u min almirfaqi ila alkatafi kenan daga kwaburi zuwa daidai wuya ko kuma kace kafada kenan wannan shine kenan wannan wurin ya kusa ya kari a dalilin yaunanan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da wahayi yake sabko mishi mal yace wa rawa ahmad aidan an abdullah ibn amr qala unzilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suratul maida an safkar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suratul maida wa huwa rakibun ala rahilatihi yana haye da abun da ya shahi abun hawan shi falam tastati an tahmilahu abun hawan ya kasa daukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yaunin da yake tare da wannan wahayin da ake mishi fa nazala anha sai mazalla ya sabko daga saman wannan abun hawa sannan riwaya ta gabar take da alaka da wannan mala yace wa rawabnu mardawaihi an ummi amrin an ammiha annahu kana fi masin ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance iya cikin wata tahiyya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa nazalat alaihi suratul maida ana cikin tahiyya suratul maida ta sabku fandalaka unqur rahila sai wuyan wannan taguwar ta manzon Allah sai ya murde indalaka sai ya murde kenan kaga iyar alaka da riwaya da ta gabata cewa abun yayi yauni a gare ta har ta kai matakin da bata iya daukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace unqur rahila min thiqaliha saboda yaunin safkan wannan sura sai ce wa hadha gharibun min hadha alwajh amma hadisi ne yake ingantacce wannan abu na farko dama yace sahihu siratin nabawiyya abu na biyu bayanin da malin ya kasa cewa wannan hadisi ko wannan asar din iya da irin nashi mutaba'atu da shawahidun suke tabbatar da cewa abu ne wanda yake ingantacce to wannan duka yana mana bayani akan kenan wahayi yana saukowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayi daban-daban wani lokaci abin da sauki wani lokaci kuma abin iya da tsanani a gare shi malin yace summa qad thabata fi sahihain nuzul suratul fath ya tabbata a cikin as-sahihain bukhari da muslim cewa sabkan suratul fath inna fatahna laka fathan mubina yace ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marji'ahu min al-hudaybiyya a lokacin da manzon Allah ya komo daga garin hudaybiyya wa huwa ala rahilatihi kenan yake hudaybiyya manzon Allah yana kan abun hawan shi wannan sura ta sabku fa kana yakunu taratan wa taratan bihasbil hal ya kasance manzon Allah yana kasantuwa akan sabkan wahayi taratan wani yanayi kala daban wa taratan wani yanayi kuma kala daban bi hasabil hali ya danganta da yanayin kawai wani lokaci abin ya zamanto mai yauni wani lokaci kuma ya zamanto abin wanda yake sassauka a gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan duka wahalar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha waje abin da ya sha sabkan wahayin nan saboda amsuwa al'umman nan qur'anin da zai zamanto mata a matsayin haske wanda za ta haskaka hanya ta tahiyya akan abin da yake haske na musulunci wanda wannan yana maka nuni sannan kuma akan cewa lalle qur'ani maganar Allah ce sannan kuma magana ce wadda tana da yauni hissiyan da ma'nawiyan ta kowane bangare yauni gare ta magana ce wadda take da girma kwarai da gaske dan haka wajibi ne dukkan mutum musulmi mai imani ya rika jin girman magana Allah subhanahu wataala ka duba yanayin da ta sabka sura daya ka duba qur'ani nan gaba ɗaya shi tun daga fatiha har suratul nas a wannan yanayin sabka wani abu da sauki wani abu da tsanani wani abu da kaza yanayin wani lokaci manzon Allah yana ya bude idanun shi wani lokaci ya rihi idanun shi jibi yana karyo mishi a lokacin da ake tsananin sanyi duka saboda me saboda sabka alqur'ani mai girma dan haka magana ce wanda wajibi ne dukkan mutum mai imani ya dauki wannan magana da kima da daraja ta hanyar karanta shi qur'ani a karan kanshi ka karanta ka koya sannan koyon qur'ani ba a koyon shi haka nan kawai zika babu malami qur'ani ana daukar shi ne an tariqit talaqqi daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani zai tike har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake bada ijaza ta karanta alqur'ani mai girma har a yau akwai kasashen da in ka karanta qur'ani za a baka ijaza wani ya koya ma wani 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 har akai kan sahabi har akai kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ka dauko ka iya karanta larabci amma sai ka duba kaga wasu abubuwan kuma ya wuce gaban larabci a karan kanshi alqur'ani kenan to da haka wajibi ne mutum musulmi ya koya bayan ka koya kuma ba wani abin da za a yi takama da iya shi kawai a dole ya shigo cikin aiki ya zama to aiki za ka aikata da wannan abin da ka karanta ka fahimta kuma ka yi aiki da shi to kaga da irin wahalhalin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha wajen sabkan abin da yake alqur'ani mai girma saboda girman maganar saboda kuma girman wanda ya magana shine Allah subhanahu wataala ka duba mala'iku da makaranta a baya idan za a mai maganar su gaba ɗaya su ma suke sai an gama abin da aka gama sai su ce ma za qala rabbukum wa mai ubangijinku ya faɗi sai a ce qalu qala al-haq wa huwa al-aliyyu al-kabir Allah ya faɗi gaskiya kuma shine madaukaki mai girma a lokacin sai a faɗi musu cewa ga abinda Allah ya faɗi su su ma suke ma gaba daya kuma Allah yace law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin sai ce la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llahi duk da taurin da yake da amma ga dan adam yana nuna halin ko in kula Allah shiryar da mu mal yace faslun qala Allah ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah yake cewa la tuharrik bihi a lokacin da wahayi yake sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin abinda ake karanta mishi ya rike a gaugawa cikin gaugawa shine Allah yake ce mishi la tuharrik bihi lisanaka karka motsa halshenka bihi da shi alqur'ani lita'jala bihi dan kai gaugawa wajen dukan shi aje dukkan wannan maimaitawan inna alaina Allah ya ce mu yana a gare mu mu su Allah jam'ahu tara maka shi qur'anin a waje guda za mu hada maka shi a cikin kirjinka sannan kuma wa qur'anahu kuma za mu baka daman da zaka rika karantawa kaga yanzu wannan ma'ida ta sabka a gare shi jumla wahida ko to wannan ma'idan malaika jibril yana karewa haka manzo Allah zai maido ta sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ta tun daga farko a ƙarshe kuma saurara daya kai kaga wannan alƙawli ne Allah cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu fi sadrika za mu hada ma shi a kirjinka wa qur'anahu sannan kuma da karanta shi da zakai a kirjinka akwai sannan kuma bakinka zai samu damar da zai karanta shi dan haka a lokacin da malaika yake karanta maka fa idza qara'nahu a lokacin da aka karanta maka shi fattabi' qur'ana ka saurari abin da yake qur'ani fattabi' ma'anahu istami' kawo saurara zakai ka saurara in aka kare maganan a kirjinka Allah tabbatar da shi magana a halshenka Allah tabbatar da shi kawo karantawa zakai to shine Allah yake cewa fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sai ce thumma inna alaina bayanahu sannan kuma na a gare mu musu Allah abinda ya shahi bayanin shi alqur'ani mai girma wani bayani ne shine irin sharhin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai da saura abinda yake da alaka da shi ai shi yasa a can Allah ya ce mushi wa qur rabbi zidni ilma yace ka ce ka roki ubangijinka cewa Allah ya kara maka mi ya kara maka ilimi ya zaman to duk abinda zaka hodi wannan abinda zaka hodi na sharhin da bayanai shi ma wahayi ne yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kaga wahayi ne aka mishi ma da haka Allah subhanahu wataala ya hada wa manzon sallallahu alaihi wasallam qur'ani a cikin kirjin shi sannan kuma ya bashi daman furta shi a sama halshen shi wa qala ta'ala Allah yake cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma wala ta'jal karkai gaugawa bil qur'ani game da lokacin da ake karanta maka shi qur'ani min qabli an yuqda kahin a gama ilayka zuwa gare ka wahyuhu yi maka wahayin qur'ani a karan kai shi karkai gaugawa kenan saurara ka ji abin da ake hada maka kawai abin da malaika jibril yake hadi kawai suka saurare shi sannan wa qul ka fada ka kara rabbi zidni ilma ya Allah ka kara mini ilimi ka kara mini fahimta ka kara mini baiwa na gane abin da yake addinin ka ne to wannan kaga shine abin da Allah ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi cewa kare ya gaugawa kenan ya rika saurarawa wanda wannan kuma ya daga cikin hanyoyin da dukkan mutumin da zai koyi Qur'ani abu na farko a gare ka wajibi ne ka saurari malamin da yake koya maka ya yake karantawa zaka samu da yawa daga cikin dalibai mutum ana karanta mishi kuma shi ma yana kokarin bi daga kasa to wannan in Allah ya rarraba cikin harshe sai kuskure saboda tsammani yake daidai yake hodi alhali ba daidai yake hodi ba sai ya zo ya maido har da ashe me muke saurara ya ji lokacin da karanta mishi me daidai kin a ya shagaltu da cewa ai shi ma ya ga kamar yana iya bi daga malami yana koya mishi shi ma yana yi wannan ba daidai bane ba in ka saurara a lokacin zaka ji hakikanin abin ya yake la sai kuma Allah ya taimake ka iya larabci abin zai zo maka da sauki to kaga anan shi Allah ya ja hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu sai ce wa qur rabbi zidni ilma ka roki ubangiji akan ya kara maka ilimi kaga anan shi malamai suke ce anan iya daga cikin falala da kima da daraja da ilimi yake da Allah bai umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan ya roki Allah ya kara mishi wani abu in ba ilimi ba da haka saboda babu wani abin da yake tsara wanda yake daidai da abin da yake ilimi ilimi yahi dukkan wani nau'in shugabanci da za a yi ilimi yahi dukkan wani nau'in kalan dukiyar da za a tara ilimi yahi dukkan wani abu da yake na matsayi ilimi shi karshe ne in aka zo to sai da sha fatiya magana ta rige ta kare shi yasa Allah ya ce mushi wa qur rabbi zidni ilma ya ubangiji ka kara mini ilimi sannan kuma ilimi a karan kanshi ilimin da yake da alaka da addini shine abu na mataki na farko ka san ubangijinka ka bauta wa Allah akan basira akan sani idan ka abude suke ba makaho bane kai wajen bauta wa Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu ilimin da yake da alaka da rayuwa shi ma dukkan abin da yake amsa sunan ilimi wajibi ne mutum musulmi ya bada kokari akan shi shi wannan ilimin addini shi wannan dole ne ba wani sarrai bane ko ganin dama ko kuma a inna ga da babu wannan dole ne yajibu alal mukallafi tasihu imani so ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ka ahkamis salati was siyami wa ma ila zalika wannan shi dole ne sannan ilimin da yake da alaka da rayuwa shi ma mutum ya karance shi gurgurun hali amma wancan dole ne babu makawa da aka karatu qur'ani dole ne ba ganin dama bane ba karanta hadisi dole ne ba ganin dama bane ba sauraron bayani na addini dole ne ba ganin dama bane ba saboda ka bauta wa Allah subhanahu wataala akan sani wanda dukkan bautan da aka dora ta akan gadan bayan jahilci to wannan sar'ana iya daga cikin abu mafi gaugawa da zaka nemi mutun ka rasa sai a nemi mutun a rasa bat kaman ba shi bane wani saboda dama jahili ne kawai zahin kirji ne sa shi yake to zaka ba wahala ya bari abu ne mai sauki a gare shi ya bari ko kuma yanzu wani da'awa ta zo a gare shi sai ya bar abin da yake na daidai kin sai ya kama wani abin da yake na hayaniya yanzu in ka dauki misali kaga anan Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu sai ce wa qur rabbi zidni ilma ku kaga bayani akan cewa akwai ta cewan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bayanin abin da yake alaka da addini Allah ya ce mun baka littahi ayoyi bayyanannu sana kuma mun baka hikima wannan hikima ita ce mi ita ce sunna yanzu a yau aka samu suna kokarin warware hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna cewa ai kawai hasbunal qur'an qur'ani ya wadatar mun bin mu bukata abin da yake alaka da maganar manzon Allah kuma sai ka samu wannan mutumin saboda rashin adalci sai ya kafa kujera ya zauna a karanta qur'ani shi zai yi sharhi manzon da Allah ya aiko bai da ikon da zai yi sharhi shi zai yi sharhi hadisai maganganun wane ne maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko halas wannan qur'anin da aka sabkarwa manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra Allah ce litubayyana linnasi wannan litubayyana linnasi me wannan sune hadisai kama mutane bayanin hakikanin addinin ya yake sai zamanto duk abinda manzon Allah ya faɗi shi bai raba amma shi iya da daman da shi zai ce haka wannan kwata ne ba na wasa ba sannan kuma ga abubuwa a ciccibre da yawa wanda Qur'ani ya zo da su wanda tafsil akan su iya cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun wuce a lissawa shi yasa hatta da sallah rudu ne suke ciki ba ta wasa ba ta gagara kuma a cikin su sabanin da yake ya ma hikarin sabanin su da wasu wanda ba su ba yanzu jiya wani yake ce mun shi wani a cikin su ba ta wa aqimus salat ba aka ce a tsaida ba kawai shi sallah ma ya tsaida gaba daya ya tsaida ta gaba daya kaga wani duka jahilci ne wanda kwata-kwata bai da alaka da karatu ko ta kusa ko ta nesa wa aqimus ya tsaida sallah ma gaba daya wani an yace ai wa aqimis salata li zikri sai zaman to zikirin kawai zai an yi ambaci Allah shikenan wanda shine sallah a wajen shi ba ruwan shi da ruku'i da sujada wani kuma a aji wa qila rka'u ayi ruku'i ayi sujada zai yi ruku'i zai yi sujada wani idan yayi sujadan nan yana tsaye daga tsayen nan kai tsaye ruku'i zai an yi ruku'i kuma sai ta yi sujada kuma daga nan ya taso ya shiga harkokin shi babu tahiyya babu wane ne komai babu saboda qur'ani bai zo da wannan bayanin ba duka ya cikin ina ya cikin sunna da aka ce ka bada zakka da bayanin zakka aina tafsir din shi yake a cikin sunna abubuwa sun wuce a lissafa aikin hajji da ake yi duka aina bayanin shi yake a cikin sunna babu yanda za a yi mutum ya bauta wa Allah ya ce zai shi hasbuhul qur'an babu wannan magana bata ce zallanta Allah kiyaye to kaga manzon da Allah ya turo shi Allah ba dama ya bayani sai ka ce ai bai da daman da zai bayani amma shi malamin shi ya da daman da zai bayani kaga wannan jahilci ne to shi yasa anan Allah ya ce manzon sallallahu alaihi wasallam qur rabbi zidni ilma sai malai ya ce wa kana hadha min al-ibtida wannan kenan bayani akan farkon al'amarin da ya shahi wahayi da irin bayanan da aka yi yace kana alaihi salatu wassalam ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga farkon wahayi min shiddati hirsihi ala akhdhihi min al-malak ma yuha ilayhi saboda tsananin kwadayin da manzon Allah yake da a lokacin da yake amsan wannan wahayi daga mala'ika ma yuha ilayhi abinda ake mishi wahayi anillahi daga Allah subhanahu wataala yusabiquhu fit tilawa shi ma yana yi a lokacin da mala'ikan yake yi shine kenan suna rigirige yusabiquhu fit tilawa fa amarahu Allah ta'ala sai Allah umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yansita li zalika yayi shuru ya saurari mala'ika jibril ya gama hatta yufrigh har ya zamanto ya kammala min alwahyi game da abin da yake wahayi wa takaffala lahu kuma Allah ya jibintamma manzala sallallahu alaihi wasallam yaunin an yajma'ahu Allah zai tara mushi qur'anin fi sadarihi a kirje shi sannan wa an yassira alaihi tilawatahu wa tablighahu kuma Allah yassare mushi ya sauƙaƙe mushi karanta qur'anin tilawar shi sannan kuma da isar da sakon zuwa ga mutane sannan wa an yubayyinahu lahu wa yufassirahu wa yuwaddihahu kaga yayi bayanin shi sannan kuma yayi tafsirin shi sannan kuma ya ƙara huddo da abuwa hili sannan wa yuwaffiqahu ala al-murad minhu kuma Allah ya datar da manzon Allah game da yin bayanin abin da qur'ani yake ni duka Allah ya dauki wannan alƙawarin inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kar kai gaugawa kenan ka tsaya daidai lokacin da ake karantawa ka saurara saurare wanda yake na nutsuwa har kuma zalla yake yana saurara in yaso kuma daga baya sai ma mutane bayani ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza to wannan shine abinda alqur'ani mai girma yayi bayani akan shi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi akan shi duk mutum wanda zai zo ya ci ai ba ruwan shi huwa yastaghni anis sunnah fa hadha ar-rajul dhalul mudill bacacce ne mai batarwa kuma bai da alaka da abin da ya shahi karatu wanda yake na addini malai ce wali hadha kaga qur'anin ma akan kan shi idan ka ce baka rarra hadisi ba hadisi yazo daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani tsaran da Allah ya baiwa wannan addini babu wani addini da ya samu tsaro irin shi yanzu kutubur rijal da zaka samu war suke da alaka da mazajin da suka rawaito hadisi babu wani addinin da yake da irin wannan kakab babu rana kai tsaka a cikin wani addini sai mutun yayi magana la'alla jingina ta zuwa ga manzon Allah ko jingina ta zuwa ga wani wanda yake manzon shi ne amma a musulunci ba haka nan bane yau in kai magana sai an bi diddigin maganar nan a san daga ina take daga wani zuwa wani zuwa wani a ka ce wani dan da shekara 200 wani ya baka labari kai kuma a yau kake rayuwa ya fi ku haɗu ta wace hanya garin ku daya abubuwa daban-daban da malamai suke ambatawa ilmiyan wanda yake nuni akan cewa wannan addinin Allah ya bashi wani tsaro na musamman kuma ta cewa iya ta cewa shi yasa malaman ajr wa ta'dil malaman da suke jarraha mutum ko addala shi ko a ce wani za iya amsan maganar shi wani ba za iya amsan maganar shi ba adna shay na shakka in aka samu tare da kai ba amsan maganar ka da ka ce ina tsammahanin wane ne a wannan abu da kake ko aka taba samu kai ƙarya ko wani yaudara ko wani ha'inci ko cin amana sai a ce to mutum wanda ya ci amanar ku a cikin rayuwa zai iya cin amanar ku a bangaren da shi addini naka wannan abin aje shi sai dai in ta wata hanya hadisin ya zo amma in ta hanyar wani ne to wannan ya kwana kuma a wannan dalili aka fallasa da yawa daga cikin ƙarerekin da aka jingina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to zaka samu hadisi daga yanzu tiriyan tiriyan har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas haka nan ne adna shak wallahi babu daidai da shakka ta kwaye a zarra ciki katine gaskiya ne haka abun yake to wannan hanyar da hadisan nan suka zo qur'ani ma ta wannan hanya yazo qur'ani ma ta wannan hanya yazo idan ka ce kai gamsuwanka da qur'ani kadai ne to qur'ani daga ina ka amso shi wannan sahabban da kake cewa sun ce kaza maganganun su ne daga wannan hanyar hadisin ya zo maka Asim riwaya ta Hafsu wannan Asim din malamin hadisi ba su san maganar shi amma bangaren da shi Qur'ani karshe ne malamin hadisi ba su san maganar shi to hanyoyi ne daban-daban hanyar da ta kawo wancan ita ta kawo wannan in ka ce baka yarda ba da hadisi a yau to wannan yana nuni akan cewa Qur'ani ma baka yarda da shi ba saboda hanyar waɗanda suka zo da hadisan nan su suka zo da Al-Qur'ani kana so ne ka rushe addinin gabaki daya a shiga ruku kawai babu wani abkat duk abin da za a yi bayani shi babu wani abu wanda yake cike da detail bayani filla ai Allah da ya sabkarwa manzon Qur'ani umurci akai akan yayi bayani
yayi bayani mutane su gane kuma yayi bayani mutane su gane wannan bayani shine hadisi malaci wali hada saboda haka kala Allah yake cewa la ta'jal kar kai gaugawa bil qur'ani game da abin da ya dauka al qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kahin a gama safkar da wahayin shi zuwa gare ka wa qur rabbi zidni ilma kace Allah Allah ka kara mun ilimi malaci wa qawluhu la tuharrik bihi lisanaka karraka motsa halshenka bihi da shi qur'anin li ta'jala bihi dan kai gaugawa wajen dukan shi inna alaina jam'ahu la akam hada wannan qur'anin ai fi sadarika zamu hada maka shi a cikin kirjinka tsab wa qur'anahu ai wa qira wa taqra'ahu ka karanta shi kuma da hada shi a kirjinka da ba da daman karanta shi duka Allah ce mun dauki wannan yaunin malai ce fa iza qara'ana fa iza qara'anahu ai talahu alaykal malak a lokacin da malaika yake karanta maka qur'ani na fattabi' qur'ana ai fastami' lahu wa tadabbarhu ka saurara kuma ka zamanto kana mai lura da abin da ayoyi suka kumsa na ma'anoni summa inna alaina sannan yana a gare mu inji Allah bayanahu abin da yake da alaka da bayanin qur'ani mai girma sai ce wa hadha naziru qawlihi kaga wannan ayar ita take daidai da fadar Allah subhanahu wataala wace aya ce na wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma shine ma'anar nazir kenan ayar take kamacece ne da wannan sab a can sab ko malam dama gaba ɗaya tare kawo su malai ce wa fi sahihain an ibn abbas qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan madalla yana fama da tsanani a lokacin da wahyi yake safkar mishi fa kana yuharriku shafataihi yana tsananin motsa labban shi guda biyu wajen lokacin da ake safkar mishi qur'ani fa anzalallahu sai Allah ya safkar da la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana qala jam'uhu fi sadrika thumma taqra'uhu a hada maka shi a tara mu a kirjinka sannan kuma a baka damar karanta shi inji Abdullah ibn Abbas yace fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ay fastami' lahu wa ansit ka saurara sannan kuma kai shuru thumma inna alaina bayanahu sannan ka bayanin abin da yake da alaka da qur'ani Allah yake cewa mu za mu maka bayanin ga yanda abin yake qala yake ambata cewa Abdullah ibn Abbas fa kana idza atahu jibril atraqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da jibril ya zo mishi atraqa ma'anahu sakata wa ansata manzo Allah yana yin shuru kuma yana saurare fa idza zahaba a lokacin da jibril ya tahiye shi qara'ahu kama wa'adahu Allahu azza wa jalla sai manzo Allah ya karanta qur'anin nan kamar yanda Allah ya mishi alƙawalin cewa za mu baka daman karanta shi da kiyaye maka shi a cikin kirjinka kenan malaika jibril daga ya kare ya tahi manzo Allah sai ya maido wannan abin da aka karanta mishi kamar yanda jibril ya karanta shi to wannan iya daga cikin bayanin da malam ya kawo mana akan abin da ya shahi kenan ga yanayin wahayin da yake safka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yana safkowa wani lokaci da tsanani wani lokaci a cikin yanayi na abin da ya shahi sauki wani lokaci idanun shi a bude wani lokaci a rihe jibi yana karyo mishi da sauransu malace faslun qala ibn ishaqa thumma tatammal wahyu ay tataba al wahyu yanzu bayan haka kuma sai wahayi ya ci gaba da zawwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun bima jaa minhu manzala sallallahu alaihi wasallam mai gaskantawa ne game da abin da ya zo daga wajen shi duk abin da aka aiko shi da shi manzala ya gaskanta wa saddaqa bihi sannan kuma wa qad qabilahu bi qabulihi manzala ya amshi wannan abin haƙiƙanin amsa kenan babu zancen wasa ko shakka ko kokonto akai sannan wa tahammala minhu ma hamalahu ala ridal ibadi wa sakhadihim manzala ya jibinci ko ya doki yaunin abin da ya doka na yauni ala ridal ibad game da abin da ya shayi yardan bayi wa sahadihim kuma haka da abin da ya shayi hushin mutane wasu sun yarda wasu ba su yarda ba akai ta rigingimu kala kala wasu suka bada jinin su akan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah na bada fansan mahaifiya da mahaifiyata ya ba akin Allah akan ka sannan kuma dai lokacin da wasu suka yi mi suka nuna halin ko in kula kiyayya da gaba da kaza ya faru a dalilin ne a dalilin wannan wahayin da ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine malam annabi yake cewa walin nubuwati athqalun wa mu'an wa mu'na annabta tana da irin nata yauni mai zaman kanshi wa mu'una da kuma dawainiya da abin da ya shahi wahalhalu mu'una wahala annabta wani abu ne wanda yake wahala gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba lokacin da yake cikin garin makka kahin wahayi abin bege ne kowa yana bege shi na kaunar shi as-sadiqul amin ana mun karanta ko a baya lokacin da za dora hajarul aswad ko suka ce radina bil amin hakaman mun yarda da shi a matsayin alkali kowa yarda amma daga lokacin da wahayi ya zo me faru suka ce mawaki ne suka ce boka ne suka ce mahaukaci ne suka ce wani ne yake karanta mushi da sahi da malice rika hudi an ba abin da musu hadi ba a dalilin ni a dalilin wahayin da zai sauka a gare shi shi yasa malam annabi yake cewa walin nubuwati athqalun wa mu'na yace la yahmiluha wala yastadli'u biha babu wanda zai iya daukan ta wala yastadli'u biha babu wanda zai iya yaunana yani ka dauki wannan abun a kirjinka illa ahlul quwwati wal azmi sai mu abuta qarhi wal azm da niyya da hada al'amarin soje guda sai mutumin da yake gurzo a cikin mutane zai iya abin da yake annabta ne yace minar rusul daga cikin manzanni bi'auni llahi wa tawfiqihi sannan kuma wannan imma fa da taimako na Allah da datarwa ta ubangiji subhanahu wataala amma in ba haka ba mutum guda ya huto tinkari duniya da wani abin da duniya duka bata yarda ba sai shi kadai wannan ba karamin tashi hankali bane ba yanzu a yau mutum nawa ya fahimci sunna ya yarda 100% wannan sunna ita ce ta hiyar daidai amma yaunin waɗanda yake rayuwa tare da su ko ya zama to a cikin family shi ko ya zama to a cikin angon su ko ya zama to a cikin garin su wannan abu ya hana shi me ya hana shi tsayin daka ya huto a ahlus sunna sak sai dai a rika yin dama ana yin hagum yamlatan wa yasra ya luf yamilu ya tamayal haka zai rika karkata amma ya yarda abin gaskiya ne amma me hana shi eh mutane to shi yasa annabta da kake gani waɗanda Allah ya ba su annabtan nan wasu mutane ne na daban a cikin al'umma sannan kuma da tawfiki na Allah da taimakawa na Allah yace me yasa lima yulqauna saboda abinda za su hadu da shi minan nasu daga wajen mutane wama yuraddu alaihim da irin martan da za a rika buga musu da shi a rika mayar musu da martani kala kala ayi da ƙarfi ayi da dukiya ayi da wane ne saboda dai a samu su ma a sauke su manzala ba kiran shi suka yi ba suka ce in kuɗi kake so faɗi abin da kake bukata a tattaro a cikin fami daban-daban a cikin garin makka a tattara ba kai kowa kuɗi a garin makka a wuce wajen idan aure kake bukata ka faɗi in wace ce a cikin ina take za a neme ta wannan a aura maka ita a wuce wajen in mulki kake so mu duk mun yarda zo kai ne shugaban garin makka daga yau ka zama sarki manzala ce duk ba wannan bane sallallahu alaihi wasallam manufa duka ba wannan bane ba shi yasa kaga iya daga cikin hanyoyin da ake bin da yawa daga cikin masu da'awa waɗannan hanyoyin suna ciki daga an baka wani bangare na mulki shikenan sai a shagaltar da kai kuma da gangan akai arai kwa har ta nan siyasa sai a jayo ka zo in ka shigo shikenan daga kalasa zum wannan zaki gare ta baratana mulki shi kuma lahu ahkamuhu shi mulki daban ne wani abu ne mai zaman kanshi daga Allah sama ka to shikenan daga lokacin ya kyale ka kai da kanka zaka je ka shiga abubuwa kuma sai a hankali magana ta da'awa kuma sai dai inda hali ibada ya daga cikin salon da yawa daga cikin lasai wa'an siyasa suke yi to abin da ya shahi annabta wani abu ne wanda tabbas za a ji abin da ba a so wa ma yuraddu alai wa ma yuraddu alai alaihim da abin da ake maida musu na martani mimma ja'u bihi na daga abin da suka zo da shi su annabawan nan minallahi anillahi azza wa jalla daga Allah mai girma da buwaya sai ce fa madha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam bai daga kai ba akan duk wani abin da zai dakatar da shi ya ci gaba ya tahi ala ma amara Allah bihi game da abinda Allah yayi umurni da shi yake cewa ala ma yalqa min qaumihi min al-khilaf wal adha game da duk abinda ya hadu da shi tare da mutanen shi na sabani da abinda yake cutarwa da walakantarwa har aka daga baki aka ce kai mahaukaci ne yanzu a nan garin misali a ce garin da yake da misali mutum kamar dubu guda a ce ma misali mutum 100 a cikin wannan dubun sun yarda da kai saura 900 ko 900 nan duka suka ce mahaukaci ne kai to in Allah ya rabu hankali sai ka hukace sai dai ka farka nan saboda duk abin da kai ce kai wani mahaukaci ne fa duk maganar da kai a ce mahaukaci ne fa sai akai matakin da kai ma zaka rika shakka wai an ya ku abin da ake faɗi ba ne ba kashe ko ni ne ban gane ba a cikin haukan da nake Allah kiyaye to amma ka duba a irin wannan yanayin aka jure har aka kai matakin da aka kai sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahi mana kowa a rayuwarmu idan ana maganar manzon Allah ba a maganar mahaifi ko mahaifiya ko wani da ko kane ko wane ne ko wane ne ba a maganar kowa ya hiye maka kowa ya hiye maka komi sallallahu alaihi wasallam saboda wahalhalin da ya doka saboda mi saboda wannan al'ummar shi yasa yake cewa la yu'minu ahadukum hatta imanuku ba zai cika ba har sai hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in to wannan kuma yana tabbata ne ba a hadin ba eh zaka iya hadi amma kuma aikin sai zagagara a lokacin da misali wani abu ya ci karo manzon Allah yake cewa imaninka ba zai cika ba sai ka so manzon Allah sama da inda kake son kanka sama da inda kake son mahaifinka a ce ga umurnin mahaifinka yazo ga umurnin manzon Allah yazo nawa za a gabatar na manzon Allah za a gabatar a aikace kuma ba a baki ba a ce ga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ga umurnin mahaifiyarka yazo na manzon Allah ne a gaba wan nas ajma'ina da mutane ma gaba daya in duniya za ta hadu ta koma gehe ta yi wata magana wannan ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka tsaya akan ta manzon Allah wannan shi yake tabbatar da imaninka nagartaccen imani ne wajibi ne ga mutum mai imani ya tabbatar da haka to shine anan malai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya doki waɗannan wahalhalu da irin duk abin da ya sha na wahala da cutarwa kaga cutarwa ce ita ce ba ai ba tun yana sallah dauko ma'aiwa na raquma aka kawo azuba mushi da timbi da wane ne da wannan aya ne da wari da wane ne saboda me saboda wannan da'awar ya rika yawo cikin gari ana kyaran shi ana aibanta shi ana yi mishi ihu ka duba lokacin da yake daif wawayen gari suka bi shi suna jihon shi suna mai ihu sallallahu alaihi wasallam musamman wane ne Allah kiyaye da haka dai an wahala kwarai da gaske kuma an samu cutarwa kwarai da gaske qalabul ishaq ibn ishaq yake cewa yanzu bayan magana abin da ya shahi annabta da yanayin da wahayi yake zawa to yanzu wannan abin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma lan zai maka bayani akan wasu daga cikin jarumai wanda suka gwada jarumta wanda su ne al-luqmatul ula su ne loman fari a cikin musulunci da su aka fara wanda ko ba su yi kasa a gwiwa ba saboda da'awa da ta hiyar da da'awa wani abu ne da yake bukatar mazaje tsayayyu gwaraze mutanen da suka fifita lahira akan abin da ya shafi duniya amma duk wanda yake da wani alaka da wani reserve din harkan duniya a cikin ranshi wallahi ba zai iya ba ta zai kai wannan abin ba na iya ba ni ya bari in koma in saje in shiga cikin sauran gama garin mutane ayyuhan nasu a cikin gwada harkoki amma kullum a hantare ka a zage ka a aibanta ka a maka kage a maka sharri ina dalili shi ma yake cewa wa amanat khadijatu bintu khuwailidin wa amanat khadija bintu khuwailid Allah kadar da gare ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan fari wa saddaqat bima ja'ahu min Allah ta gaskanta abin da yazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah sannan kuma wa wazaratuhu ay nasaratuhu ta taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala amrihi akan al'amarin da'awa ba ta yi kasa a gwiwa ba dukiyanta da sanayyar da take da mutane da kaza da kaza kaga a karan wari ma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi shi ma ta dauke shi ta kai shi wajen Warqa ibn Nawfal daga maganganun da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara samu wani nutsuwa da wani sukuni sallallahu alaihi wasallam kuma aka kara mishi bayani akan hanyar nan da ka dauko ga irin kayan da yake tare da ita al'ummar nan gaba ɗaya ta juya maka baya mutanen garin Makka sai sun kore ka manzon Allah yake cewa awa mukhrijiyahum za a kore ni kenan Warqa ce mishi kwarai da gaske sai an kore ka ai sai ma ka ji abin da baka taba zato baka taba tsammani ba haka kuma aka zo aka kore shi daga cikin garin Makka to ita Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ta kasance wanda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karin farko wanda wannan kuma yake nuna maka wafa'in manzon Allah da gaskiyar da yake da sannan kuma da kasantuwar shi cewa a dabi'u da halaye masu kyau bai kamu ba lokacin da Aisha take magana Khadija manzo Allah ya ce mata sai dai kusan kwana uku yana buka kofar daki a Aisha he ta huto ya ce Allah bai masanya min da wata matar da tayi Khadija ba Aisha ta ce na shiga uku na jawo kai na ruwa kuma daga nan tace ita ma shikenan daga nan ta tabbatar da cewa Khadija a wajen manzo Allah wani jallayi ne wanda ba tsallaka shi yanzu ka duba da irin yanayin da ya shiga amma kuma ita ce wadda ta fara imani da shi wafa wafa'i iya daga cikin dabi'u masu kyau mutumin da ya maka rana to karka walakantar da shi ba abun walakantarwa bane ba ko da duniya ta kai ta kawo an dujjuye wasu abubuwa akwai kuma mutumin da dole wannan wafa'in da yi dole a cika mishi kaga Khadija irin abin da ta yi mazalla bayan rasuwanta me yake yi dabba yake siya ya yanka ya rarraba nama ya ce a kai ma kawayen Khadija ba ma ba uwayenta ba kawayenta wanda suka rayu tare da ita wanda suka yi kawance da ita a kai a raba musu saboda ya ji daɗin zama da kawansu ita ce Khadija radiyallahu anha ta gaskanta shi wa wazaratu ala amrihi kuma ta taimaka mishi akan al'amarin da ya zo da shi wa kanat awwalu man amana ta kasance mutum na harko da ya imani billahi wa rasulihi da Allah da manzon shi wa saddaqat bima jaa minhu kuma ta gaskanta duk abin da ya zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fa khaffafa Allah bidhalika an rasulihi a dalilin wannan maganganun na Khadija Allah ya sassabta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake ji na damuwa idan ka shiga cikin wani yanayi na kumci mutumin da zai maka maganganun lashin rai wannan mutum baka mance sha habara a cikin rayuwarka saboda wanda zai nuna cewa kai da dama kai ka jawo maka kanka eh kuna maka mance wannan ko da kai ka jawo maka kanka bai kamata ya kamata a maka maganganu wanda suke nan lallashi da nuna cewa a ƙara satsan mahani duniya ba ta kare ba eh gaba da yawa kamar da Bahaushe yake cewa fa khaffafa Allahu bidhalika an rasulihi la yasma'u shay'an yakrahu manzala bai taba jin wani abin da yake kyama ba min raddin alaihi na magana a maida mishi raddi a mishi martani wa takdhibin lahu a ƙaryata shi fa yahzunahu zalika wannan abin ya bata mishi ne sashi damuwa illa faraja Allahu anhu biha sai Allah ya yayewa manzala wannan damuwar ta hanyar Khadija radiyallahu anha in ya zo ya mata bayanin kaza 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 sai ta nuna mishi ai wannan ba wani abu bane ba lokaci ne ko wucewa zai kuma haka aka illa faraja Allahu anhu biha yake cewa idza raja'a ilaiha in ya komo zuwa gareta ita Khadija yake cewa tusabbituhu tana tabbatar da shi akan abin da yake wa tukhaffif anhu kuma tana rage mishi wahalhalu ko kuma tana saukaka mishi irin damuwar da yake ji sai ta shagaltar da shi da wasu abubuwa na daban wanda ba su ba wanda zai sa ya ji kai ba wani abu bane ba kuma dama sunnar rayuwa ce ta gaji haka da sauransu wa tusaddiquhu kuma ta gaskanta shi ta mishi bayanin cewa ba wanda ya san ka a duniya sama da ni kuma ni na gaskanta ka kuma tabbas abin da ka zo da shi gaskiya ne wa tuhawwinu alaihi amran nasi kuma ta sassabta mishi al'amarin mutane akan shi ta nuna cewa wannan abu ai ba wani abu ne ba malai ya ce radiyallahu anha wa ardaha Allah ya yarda da ita kuma Allah ya ƙara yarda da ita Khadija radiyallahu anha kaga wannan yana maka nunin irin matakin da mace ta kwarai za ta taka a cikin rayuwar mutum musulmi ko na jahinka ko fashalinka duk wani karance-karance da kai da wani kokarin neman kuɗi da kai idan ka fada hannun macen da bata san inda ka sa gaba to kuma sai yanda yanayi bada wallahi su ba an sha wahala an zuwa maka kuɗi kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza in ba hankali ba sai a tashi a tutar babu saboda kai da kanka ba za ka amfani kanka ba sanaka amfanar da mu kuma wannan iya da yawa musallai sun wuce alisafa sun wuce da yawa annabi nuhu da annabi lut alaihi wassalam daga cikin fashalin da da'awarsu ta samu annabi nuhu ya sha wahala Allah ya bada labarin cewa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama wasu malamai suka ce daga cikin sababin wahalan da ya sha da rishin najahin da'awar da yayi karshe Allah ya rihita da cewa ma amana ma'ahu illa qalil suka ce matar shi yana yi tana warwarewa tana nuna wannan abu ai ba wani kayan gabas bane ba haka ake bada labarin wani malami wai ba ta shi za ta wuce sai ta ga mutane sun taru ana saurare shi ta ce la wanda kuma me yake faɗi muku me yake faɗi muku ta ce zan hanyar abinda zai faɗi muku subhanallah najahin mutum iya da alaƙa da wannan shi yasa malam anan ya kawo maganar kuma ya kebance mata wuri mai zaman kanshi, kuma ya nuna, ya kawo bayanan da suke nuna akan cewa yanayin da manzon Allah yake shiga na kumci da damuwa da kaza da kaza da kaza da kaza. Ita Khadija radiyallahu anha ita ce macen da ta tsaya ta yi ruwa ta yi tsaki akan cewa waɗannan damuwa da izinin Allah duka ya da sakwarani, kuma da awa ta yi najahi a dalilin me gwagwarmayanta da kokarinta da dukiyar da take badawa akan abin da shahidawa radiyallahu anha. Haka annabi Lut alaihi salam shi ma nafsu shay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma najahin da ya iya da alaka kuma da wannan baiwar Allah da ya haɗu da ita Khadija radiyallahu anha wa ardaha. مالك يتوى قال وحدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب. مثلا أن أمرتين إن بيوى خديجة بنت خويل الله البشر وني جدا وند أكيش دا نقو نقو أتكين جدا الجنة ونن جدا لا صخب فيه ولا نصب باب كرورو دا مغنغنو دا ميمي تمغنى هو غرد ممكي وكوكمت نغا مريا باب أتكين لا صخب sana kuma wala nasaba babu wani abin da yake da alaka da gajiya. Malik ce wa hadha alhadith mukharrajun fi sahihayn min hadith hisham qala ibn hisham alqasab huna ha huna yace alluqluqul mujawwaf kenan luqluqu ne gangariya da irin shine aka mata gida na musamman a cikin gidan aljanna ita Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha. Sai kamata insha Allah ta'ala kenan mu dakata idan dai yanzu mun ji irin mazaji na harko da aka fara gwagwarmaya da su, kuma ƙarin bayani akan Khadija da su Aliyu da su Abubakar Siddiq Allah ƙarin da gare su gabaki ɗaya zai zo insha Allah ta'ala a cikin darasi na gaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.